Nada.
On top.
Second house.
Ayo
kalame musharawa kuma to mato kusa ilim baba ne kainuwa nace kuma to mato kusa ilim baba ne kainuwa idan dai haka kuma ku mini haka idan na doka kuma ku doka haka
shiga sako da lungu ku sharawa da kalungu a lokacin amma ai in ya wuce ba za a yi ba ku yi da kyau shi za ya sako an dade ba a manta da ku ba
kuma to kusa
yau wa san zan yo
ku yi rawa yau lili ya fito
more music at house.